أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كننت قبل كراتم من عمدة الأحكام عند ونشين درس من قوم أتكم من اللتاهي يوم نرانا الخميس شاء أكو قوتا نهدو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 443 wanda ya daidai da 18 ga wata na 11 miladiyya ta 2021. A wancan satin mun fara baban da mallan ya kawo mana bayani akan abin da ya shafi jinin al'ada. Mallan ya ce babul haib, wanda mun gani yana daga cikin abubuwan da mai al'ada hukunce-hukuncen da yake da take ɗauka. Shine na farko muka ce ba ta yin sallah kuma ba ta rama sallah, wadda take jin al'ada ba ta yin sallah kuma ba ta rama sallah. Sannan kuma muka ce idan mata arme ce mijinta ba ya je ba zuwa gare ta. Sannan abu na uku shine cewa ba ta yin azumi, ba ta yin azumi. Sannan abu na hudu shine da haida ne idan mace an yi saki ake kilga, wato lokacin da take huta daga lokacin da mijinta zai iya mido ta. Haka kuma wadda idan mijinta ya mutu zai ta yi wato jini, ita ma kenan da abin da ya shafi al'ada ne. Haka kuma yana daga cikin hukunce-hukuncen da yake ta'alluqi da mai al'ada shine batta yin tawafi ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina wannan a wancan satin duka mun gani irin wasu bayanai da irin yanda shi wannan jini na al'ada yake zawwa da kuma wasu al'amurra da suka gabata. Hadisi da malam ya kawo mana wanda mun karanta shi, hadisin farko shine hadisin Aisha, yarda Allah ta tabbata a gare ta. Malam yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحال فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. واتو مالن يا كاونا حديثن ده يمنا بياني اكن فاطمه يا ابي حبيش يدا الله تتبتا اغريتا تازو يا النبي صلى الله عليه وسلم تكي تشوا يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر. واتو ايتا تا كسانتي تتي تانا يوان يين الاده الاده تبتا تساوا واتو جنان الاده تبتا سامن تسركي. Shin tace Annabi sallallahu alaihi wasallam afa ada'u salata, shin zan iya barin sallah? Ita a fahimtar ta wato wannan duka jinin da yake zo mata a nan al'ada ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata bayani yace la ai inna ma zalika irqu wa laysa bil haid. A wata ruwaya yace ai wannan ba al'ada ke bace ba jinin al'ada bane ba, wata jijiya ce take cirewa sai ya zamanto mace tana yin jini ya zo bai cire mata. Yace wannan ai ba na al'ada bane ba. Kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a bata bar ba sallah. Amma abin da zai yi shine fa idza walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Ki bar yin sallah gurgudan kwanakin da kika kasance kina yin al'adarki. Aghlabiyya mata sun kasance wato wasu mafi yawa zaka gani suna yin al'ada sa a cikin wata su kwana 6 ko kwana 7, wasu suna hucewa. Kenan idan mai kwana 6 ce, kenan wannan kwanakin guda 6 lokacin da take al'ada kafin jinin ya zarce mata ya ringa zo mata a koda yaushe, kenan shine zan ta kilga ta daidaita idan ta kilga a lokacin ba ta yi ba sallah a wannan lokacin idan ta ida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun maktasili sannan ki wanka idan kwanakin nan guda 6 suka wuce ko kwanakin nan guda 7 wanda ta kasance tana yin al'ada sai ta yi wanka sannan kuma ta yi sallah shine malam ya kawo mana wannan hadisin a wata ruwaya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaysat bil haida ai ba haida bace ba da yace mata kenan inna ma za inna zalika irqun fa idza aqbalat haida idan lokacin da al'ada ki tazo lokacin ne da kike yi kenan fatruki salata fiha ki bar sallah a cikin wannan lokacin wa idza adbarat ko kuma fa idza zahaba qadruha idan ta tahi gulgudan kwanakin da kike yin al'ada ya tahi faghsili anki dama wa salli to sai ki wanka ya sannan kuma ki sallah kenan malam ya kawo wannan hadisin kamar yadda muka ji a wancan satin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana game da macen da ta zamanto jini bai yanke mata ko da yaushe wato tana cikin jini kenan sai ta lura gurgurdan lokacin da da take yin al'adarta gurgurdan wannan kwanakin ne zai ta kilga ya zamanto ba ta ringa sallah ba a cikin su in ya so soran kwanakin kenan sai ya zamanto ta yi wanka tana yin sallar ta a lokacin tunda ba jinin al'ada bane ba kamar yadda hadisi na gaba zan magani hadisin ummu habiba da ta rawaito mana shine malam ya kawo mana hadisin gab da wannan hadisi wanda yana da alaka da shi shi ma ruwaya ce daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta yake cewa an Aisha radhiyallahu anha anna umma habibata istuhidat sab'a sinina fasalat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasalat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa amaraha an taghtasila qalat قالت فكانت تغتسل لكل صلاة wato wannan hadisi shi ma ruwaya ce ta Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa lalle ummu habiba tana wato shekara 7 jini bai yanke mata ba wato jinin istihada ya zo wajen shekara 7 tana yi bai wanke mata ba sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta tambaye shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata umarni da ta yi wanka sannan kuma sai Aisha take cewa he take cewa fa kanat taghtasilu li kulli salati he ta kasance a ijtihadin ta ita kuma tana yin wanka a kowace sallah kinan nan ta yi shekara 7 ita ta azartuka jinin al'ada ne yake zo mata shi tsawon shekara 7 tana yin wannan istihada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tazo ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kai sai annabi ya ce mata mi sai ya ce mata ta je ta yi wanka kinan bi ma'ana al'adata ta kare kinan sai ta koma kan wancan hadisin idan gurgurdan kwanakan da kike al'ada sun zo miki kinan kwanakin wannan sune ba zaki sallah ba kinan sai ki kilga su kwanakin al'ada ne idan sun huce ko da jinin ya zo menene zaki shine ki wanka kawai ki ci gaba da yin sallah shine tace fa kanat taghtasilu he ta kasance ita ummu habiba a kowace sallah idan ta zo tana yin wanka he ta yi sallah wanda wannan ijtihadi ne daga wajenta ta kasance duk sallah sallah biyar ce misali asuba in ta zo he ta je ta yi wanka ta kunza ta je ta yi sallah haka azhar haka al'asr haka magriba haka isha amma wannan ijtihadi ne daga wajenta duk da cewa yayi muwafaka da hadisi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai game da wanda take istihada jinin al'ada ya yanke mata ko kuma jinin wannan yana zo mata yana yawan zo mata wanda bai yankewa ta ringa gama sallah misali in tayi sallah asuba tayi wanka tayi sallah asuba sai zamanto sallah azhar da al'asr ta bari he ta musu wanka guda he tayi gama tayi sallah wannan tayi azhar tayi da asr haka magruba da isha shi ma tayi wanka he tayi magruba wato da isha kina wannan hadisin kwatankwacin wancan hadisi ne sai dai ya zo mana da karin wato wata fa'ida ta mutunyar wanda take da jinin istihada take yi kenan zata ringa yin wanka kowace sallah ta gama sallah azhar da al'asr ta gama magruba da isha sannan kuma asuba kenan wanka uku zata yi badalan da tayi wato wanka guda biyar a kowace sallah kamar yadda ummu habiba ta kasance tana yi kenan wannan shine wannan hadisin yana da alaka da wancan a gurguje abin da ya shahi hukuncen al'ada mafi yawa idan ya zarce ne ake samun iskari ake samun matsala to idan ya zarce kinan ga hadisan da suka zo suka nuna yanda mace za ta yi ta huta daga cikin wannan matsala, ta huta daga cikin wannan wato shakku. Malam ya kawo mana hadisi na gaba, shi ma ruwaya daga Aisha, yarda Allah ta tabbata a gare ta, yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin kilana junubun fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'idun wa kana yakhruju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghtasilu fa'aghsiluhu wa ana ha'idun. Wato wannan hadisi shi ma ruwaya ce ta Aisha, malam yake cewa Aisha ta ce ta kasance suna wanka tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin akushi guda, wato makayi guda, kuma alhali dukkan su kowanne yana da janaba. Haka kuma tace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umartar ta, wato ta darme gabtanta, fa yubashiruha, sannan yayi mata yayi mubasharata. Mubashara nan kamar ya zamanto daga bashara ne, kamar gama fata. Kina Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gama jiki da ita Aisha, alhali tana jinin al'ada. Kinan menene yake umarta ta tai? Shine ta darme gabtanta. Haka kuma take cewa wa kana yakhruju ra'sahu ilayya, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana miko mata wato kanshi, wa huwa mu'takif, ya kasance a cikin masallaci yana itikafi, yana miko kanshi wato ta wanke mishi kan, alhali kuma tana jinin al'ada. Kenan wannan shine tarjuma hadisin wannan da malam ya kawo. Mu dawo farko, malam yace Aisha ta ce kuntu aghtasilu ana wa nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ko ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin, sun ta kasance ita da Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yin wanka tare daga cikin makayi guda. Wanda wannan yake nuna mana a wata ruwaya ta zo cewa har suna rige-rige wajen kamfatar ruwa daga cikin makayin, wanda kuma wannan kamar yadda malamai suka ce yana daga cikin mulaqafa, yana daga cikin wato abin da yake ƙara mawadda, abin da yake ƙara soyayya tsakankanin miji da mata, wanda ya zamanto hatta da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanka da matar shi, wannan yake nuna irin tawazu. Kenan babu laihi ya halatta mutum yayi wanka da iyalin shi, wato ya zamanto sawa'un da tace nan kilana junubu, sawa'un duka suna da janaba ne ko kuma ita shi yana da janaba ne, ita tana zatta kare al'ada ko kuma wanka na jin sanyi. Kenan wannan duka ya halatta ya zamanto mutum yayi wanka tare da iyalin shi, wannan kuma babu laihi akan shi, yana ƙara danƙon soyayya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa tazawwaju al-waluda al-waluda fa inni mukasirun bikum al-umam, wato ku auri mata masu yawan masu san ku, wanda ke da kai soyayya sosai tsakankanin ku, haka kuma masu yawan aihuwa. Kenan ana so ya zamanto mutun tsakanin shi da matar shi ya zamanto akwai abubuwa wanda suke ƙara mawadda, suke ƙara soyayya tsakankanin su. Kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam anan hita Aisha tace kilana junubun, wato dukkan su sun kasance wato a halin suna da janaba ne suke yin wannan wanka. Kenan babu kama akwai wani hadisi wanda yake nuna cewa ai ba menene idan mutun bai halatta ne ko mutun yayi matan mutun ta gani shi a zirko ko wani abu makamancin haka, duka dai suna nema su kore wancan hadisi. Kenan dai ala kulli hal wannan duka babu dalili, gashi nan Aisha ta rawaito ita da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wanka tare. Sai a ruwaya ta gaba take cewa yakhruju ra'sahu ilayya, nan ne fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashirni wa ana ha'id, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika ya kasance yana umartar ta, wato ta zamanto ta darme gabtanta yayin da take al'ada, ta darme gabtanta, ta darme wato daga abin da ya shahi wajen cibiya ta zuwa guihoyi a lokacin da take al'ada. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yubashiruha, yayi mubasharata, ya gama jiki da ita, yayi mulaqafata. Wanda wannan yana daga cikin abin da zai kore misali koda bace tana al'ada, kada ya zamanto mutun yace mace tana al'ada shikenan najasa ce, mutun ya kyamace ta kai da ya nisance ta. To gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kusanta iyalin shi, kusanta ba ta zuwa ga jima'i ba, ba zuwa daga saduwa ba, kusanta ta yayi mubasharatta, kusanta ta ya gama jiki da ita, su yi muda'aba junan su a lokacin da take al'ada. Kenan wannan yake nuna mana idan ya zamanto matar mutum tana al'ada babu laifi ka kusance ta, saboda ba najasa bace ba. Ba najasa bace ya zamanto cewa bata taba ba abu, bata taba makayi, ta koma gehi kaza da kaza, duka wannan ba karantarwa musulunci bace ba. Kenan kawai abinda musulunci ya hana shine ya zamanto an je zuwa ga saduwa. Kenan wannan shine musulunci ya hana. Wanda idan mutum ya sadu da matar shi lokacin da take al'ada, wannan kafara shi shine ya bada dinari guda. Da dinari guda idan ka lissafa nisabin zakatin nawa ne? Miliyan nawa ne? Misabin zaka miliyan 1,400 ne ina ji gode wani abu. To ala kulli hal dai idan ka raba shi so 20 shi zai baka dinari guda. Dinari guda zai dauka wajen jika 80 ko kuma wani abu. Kenan kafaran mutumin da yaje ya sadu da matar shi a lokacin da tana jinin al'ada shine idan ya kasance mawadaci ne zai bada dinari guda shine kamar wajen jika 80, wannan shine kafara zakka bada. Idan kuma ya kasance mutawassit ne, malamai suka ce nisfin dinar zai bada, rabin dinari. Rabin dinari. Idan kuma ya kasance bai da komi kenan sai ya koma ga Allah ya yi ta istighfari, ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi, saboda abu ne yayi lallahi wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan dai yana nuna mana wannan hadisin cewa babu laifi ka yi mubasharan matarka matukar abin da ba zai kai ku ba zuwa ga saduwa. Kenan shine ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta dare mai gaftanta. Ta dare mai gaftanta kenan har duyan da za a kai ba a kai ba ga zuwa ga ayi jima'i tare. Kenan wannan shine ya kawo mana wannan ruwayan malam yake cewa fa kana ya muruni Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar ta fa yubashiruni fa attaziru tayi dar me gaftan ta fa yubashirni wa ana haid, yayi mubasharata a lokacin da take wato jinin al'ada. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa wa kana yakhruju ra'sahu ilayya, ya kasance yana mai komata kanta a lokacin tana jinin al'ada. Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takif, yana itikafi a cikin masallaci, wanda mun sani masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da gidan shi wato kawai kamar ka bude kofa ne ka shiga cikin masallacin. Kenan shine kenan Annabi yana cikin masallaci yana mai koma ta kanta kanshi ta wanke mishi kanshi a lokacin al'ali, ita kuma tana al'ada. Kenan wannan ma yake nuna mana wato wanda take al'ada dai bai ce bai halatta bai zamanto kanci kani sanje ta ko kuma wani abu makamancin haka. Minna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai koma ta kanshi ta wanke mishi ba saboda mi bai fito ba, saboda yana itikafi. Wanda yake itikafi kuma bai halatta ya zamanto ya fita daga masallaci, kuma bai halatta ma ya ji dadi da wani abu wanda yake shahi wato mata. Kenan wannan ya hudo mata kanta kanshi tana wanke mishi kai a lokacin da yana itikafi a cikin masallaci, a lokacin kuma ita kuma Aisha tana wato jinin al'ada. Kenan a gurguje a cikin wannan hadisai guda uku wanda malam ya kawo mana ruwaya duka ta Aisha, zan mu gani fawaid da yawa. Daga cikin fa'ida ta farko zan mu gani halaccin yin namiji da matar shi ya zamanto sun yi wanka tare, akwai halacci wannan. Kenan zan mu gani wato halaccin wannan cewa ya halatta ya zamanto mutum ya yi wanka da tare da matar shi. Haka kuma idan ita ce matai kana iya zuwa da ka dauki wannan ruwan kayi arwala ko kuma kayi wanka da shi, saboda wancan hadisi na Maimuna da tai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta miko mishi ruwa, yace ce yana ta kasance tana da janaba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal ma'a la yajin, wato ruwa ai janaba ba ta same shi ba. Kenan wannan akwai halaccin yin haka. Haka kuma a cikin hadisin zan mu gani irin yanda mai itikafi bai halatta ya zamanto ya je ya yi mubashara da matar shi ko kuma ya fita daga masallaci. Haka kuma zan mu gani cikin hadisin abin da ya shahi mace idan tana jinin al'ada bai halatta bai zamanto a ce an kaurace mata ko kuma an yi wani abu makamancin haka. Abin da ya haramta shine zuwa ga wata, zuwa ga jima'i, amma abin da ya shahi jin dadi na wani abu daban mutum yana iya yi da matar shi a lokacin da take wato jinin al'ada. Kenan a cikin wannan hadisi dai akwai fawaid yawa da malam ya kawo mana kamar wanda muka ambata. Kenan hadisi na gaba malam ya kawo shi shima dai akan abin da ya shahi wato jinin al'ada. Ruwaya ta Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, malam yake cewa ana Aisha رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن واتو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عائشة تكتوى يا كسنتي ينا جنجنا كوكما ينا متاشن كي دتينيتا الوقة تنا الهادا تنا جنن الهادا كوما يكرن تال القرآن kina wannan ma kun ga yana ƙara nuna mana mace wadda take al'ada ba ni santar ta ba yake shine kenan yace take o annabi yana kishingida yana daga kai shi misali da cinyata a lokacin da take jinin al'ada kuma yazo yana karanta alqur'ani kina a cikin wannan hadisin abinda zan mu dauka shine na farko babu kamar yanda muka ce ba za ka bai halatta ka nisanci mata karanta na jinin al'ada matakar ba zuwa ba za a yi ga saduwa kuma akwai halaccin mutum ka karanta ta saurari alqur'ani ita bai jinin al'ada to ta karanta alqur'ani ko ba ta karanta ba malamai sun yi sabai wasu suka ce a za ta karanta wasu suka ce a ba ta karanta ba ba ta dauke ba musafa haka zalika shigowa masallaci shin ta shigo masallaci ko ba ta shigo mafi yawa dai majin malamai jamhurin malamai suna ganin ba za ta shigo masallaci ba kuma wannan mafi yawa shine wai rajin wajen malamai amma in kaman mururi ne haka misali a huce wannan babu laifi malamai sun yi tajawuzi kamar yanda mai janaba shi ma ba a so yayin muku yayin zama mai tsawo a cikin masallaci kenan haka karatun alqur'ani amma wasu abubuwa da suka shafi azkar ko addu'o'i ko kuma wani abu makamancin haka wannan malamai suka ce babu laifi wato tana iya ta karanta ko kuma dan zikirin ta haka kenan dai ala kulli hal wallahu ta'ala a'lam shaykhul islam ibn taymiya yana da magana yake cewa shi ya tayi kan cewa babu abin da ya hana wato mace ta karanta alqur'ani lokacin da take haida yace saboda menene babu dalili nassi sarihi wanda ya zo ya hana cewa mace wanda take al'ada ba ta karanta alqur'ani ba cinnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ta yi kuma me yake cewa ba a kawo ba hadisi akwai hadisi da'ifi ne amma wanda ya nuna cewa a ba ta karanta alqur'ani ba amma yace babu wani nassi sarihi wanda ya nuna cewa mace wadda take jinin al'ada bai halatta ba ta karanta alqur'ani kenan asali menene asali shine za a koma cewa kan halacci ne idan mai wadda take al'ada ta karanta alqur'ani amma dai ta dauke shi wannan ba za ta dauke shi ba ko kuma ta shiga masallaci kada ya zamanto ta taba ta sa mishi najisa ko kuma wani abu wallahu ta'ala a'lam mas'ala ce akwai sabani a wajen malamai na fahimta wasu suna ganin cewa kwata kwata ba ta dauka ba gabaki daya magana wajen guda uku ce wasu suka ce kwata kwata ba ta dauka ba wasu suka ce ba ta karanta ba alqur'ani wasu suka ce a'a za ta iya karanta mutlaqa wasu kuma sai su ne suka rarraba suka ce a'a idan bukata ta kama tana iya karanta amma ba bukata ta nisance shi wanda kenan su suna tsaka tsakiya idan bukata misali ta gama wani abu ya zo mata a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani azkar inta wasu abubuwa dai ko har da tana tsoro ta manta ko wani abu makamancin haka kenan wannan malamai sun yi jawazi in cewa babu lahi tana iya ta karanta amma dai idan ya zamanto ba wannan ba kenan ka ta karanta shine malamai suka yi sabani magana guda uku wanda ta zo kenan a gurguje wannan hadisi yana nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna soyayya tsakankanin shi da iyalin shi wanda a lokacin hatta da lokacin da take al'ada yana zawwa ya mai koma da kai ya zo ya jingini da ita ya zo ya kwanta a saman cinyata hatta ya karanta alqur'ani kuma wannan yake nuna mana ita wadda take jinin al'ada kamar yanda muka ce akwai sabani wajen malamai ba laifi tana iya karanta alqur'ani idan ka dauki mazhaba ta malamai guda wanda suka yi wato sabani wanda suka je a magana ta uku cewa in da uzuri ne ta karanta in kuma babu wata bukata kenan kawai ta bari har ta samu tsarki kenan shine sai ya zamanto ta karanta ta ci gaba da karatunta na alqur'ani kenan wannan a gurguje wannan hadisi da malam ya kawo mana hadisi na karshe a cikin baban da malam ya kawo shine hadisi daga Mu'adha qalat sa'altu Aisha radiyallahu anha fa qalat ma balu al-ha'iri taqdi sawma wa la taqdi salata fa qalat ahururiyyatun anti fa qultu lastu biharuriyya walakinni as'al fa qalat كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه wato wannan hadisi ne daga Aisha daga Mu'adha Allah subhanahu wataala ya jikanta tarawaito daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta tana cewa ma balu al-ha'idi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata wai menene lamarin da yasa ita mai al'ada wato zata zo ta ce zattara ma azumi ba zattara ma sallah ba to sai Aisha ta ce mata fa qalat haruriyatun anti shin ke ma yanzu kina cikin ƴan tawaye ne wannan haruriya ya zo ne daga nisba ta wani ƙarya wanda ake ce mata harura harura a wajen kufa malamai suka ce milbi ne tsakankaninta da kufa me yasa ta ce haruriyatun anti wannan alƙarya yana daga cikin lokacin khawarij da suka fara kullawa daga wannan ƙarya ne suka fara hutawa khawarij da suka huto daga wannan ƙarya ne suka fara hutawa sai zaman to ana nisabta su da haruriya kenan shine ta ce ke ma khawarij ce ke ma kina aitawayen musulunci ce saboda me tace haka saboda su khawarijawa sun kasance wanda take al'ada sai ta rama sallah wanda take al'ada sai ta rama sallah su a bazahabas kenan shine Aisha tace mata a haruriyatun anti ke ma aitawayen musulunci ce kina ganin saboda mine ne kamar asiyaqin tambayar da tai tace cewa ma ba lugud kamar dan me yasa za a ce mai azumi ta bata rama azumi bata yi ba sallah kenan sai Aisha ta fahimci cewa kamar ita ma tana daga cikin ƴan tawaye tana daga cikin khawarij sai ta ce mata mine a haruriyatun anti shin ke ma kina daga cikin khawarijawa ne kina daga cikin ƴan tawaye ne sai ta ce qala lat fa qultu sai ita ta ce mu'aza lastu bi haruriya la la walakinni as'al kawai ni ina tambaya to Aisha da ta gani mata haka sai Aisha take ce mata faka kana yusibuna zalika fa nu'mar bi qada'i sawmi wala nu'mar bi qada'i salati wato ya kasance yana samun wannan al'amarin na al'ada yana zo masa haka ayi umarnin su wanda sahabi mun gani a cikin mustalahul hadisi idan sahabi yace kunna nu'mar ko kunna nu'mar ko ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kunna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da wani hukunci hukuncin rafa hukunci ne na marfu'i hadisi ne kenan marfu'i Aisha take cewa mun kasance ana umurtan mu a zamanin annabi wa yake umurtar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shi nu umar bi qada'i sawmi ana umurtan mu da murama azumi wala nu umar bi qada'i salati amma ba umurtan mai al'ada ta yi rama sallah kenan kawai wannan addini ne ya hukunta haka nan cewa wanda take jinin al'ada abinda yake kanta idan azumi ya zo ko kuma azumin nafila ne take ko kuma dauka ramadan ne misali ana ramadan ya kama sai jini ya zo mata to shikenan sai ta tsaya da azumi har sai jinin al'ada ta ya kare tukunta ci gaba sannan bayan ramadan sai ta rama wannan azumi abinda ya shafi kuma salloli ba za ta rama saboda mi malamai suka ce yana daga cikin hikimar da malamai suka ce cewa ita sallah ana yin ta yau da gobe ko da yaushe ana yin ta kenan idan kuma aka ce sai ta ramo mu sallan nan kamar yadda khawarij suka ta hijja su sa suka yi kawai mai al'ada wanda in ta gama kawai ta ramo sallan in kwana bakwai kika yi kin ramo sallah nawa thank for said hekal ita ramo sallah wani kenan duk sallolin ne ta ramo su kenan shi kuma musulunci addini ne wanda mai sauki ne kenan sai yasa sallah ba zata rama ba saboda za a ci gaba sallah za a ci a wuni kullun ana yi sujiyar kullun ana yi shi kuma azumin ramadan ne yau shi yin shekara shekara kenan shi ne malamai suka ce yana daga cikin hikimar da aka sa mata haka nan wallahu ta'ala a'lam kenan dai a gurguje nan ne karshen wannan babe malam da ya kawo mana wannan hadisi na Aisha wanda kuma mun gani irin yanda kenan mace wadda take al'ada zata rama azumi ba zata rama sallah ba kenan kuma dukkan matsalolin da suke shafi al'ada wasu tabi'asu ne hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta su kuma akwai wanda zaka gani sun dauki wani medikaman ne sai kuma al'ada ta su tabi ta rikice kenan wannan wanda suke daukan irin wannan kenan abin da ya dace shine su nisanci wannan kada ya zamanto ya cakula musu hadda su zamanto abin da ya shafi ibadarsu ya zamanto yana samun suna samun sabani akan wannan kenan malamin nan ya kawo karshen babin wannan na babul haif walhamdulillah kuma shine karshen kitabu tahara kenan insha Allah kuma sai kitabu sala da malam zai bude mana anan kenan wannan kitabu tahara yanda malam kuma muka gani yanda tsarin shi ya biyo tun daga farko na farko zai yi mana kitab zai ce kitabu kaza misali da yace kitabu tahara sai ya biyo da ni babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza kenan duka abin da ya shahi tsarki ne yake magana amma sai ya rarraba maka su yayi babe 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 wanda kuma yana daga cikin littafai na ahkam wanda sun kasance mafi yawa a haka suke tsaya kutubul ahkam zaka gani mun mafi yawa murattaba alal abwab da an yi tafsirin su akan babe 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 yanda zai maka saukin fahimta kuma zai maka saukin wato kai har da ka gane kuma abu kai tsaye me ake nihi da shi tun daga maudu'in da aka dora ma babe malam yace kitabus salah littahin sallah kenan yanzu zai kawo mana abin da ya shafi duk hadisan da suke ta'alluki da sallah amma kan mu manta akan wani sharadi malam ya aje littahin shi sai Imam al-Bukhari ce ai ba ya kawo maka ba dan da yawa zaka ga cikin wannan umdatul ahkam akwai hadisai da yawa wanda ya kamata a ce an kasu misali a cikin kitabus salah ko kuma kitabut tahara ko kitab babul haid amma malam bai kawo su ba tun warko mun ga imamin ya sa sharadin cewa sai hadisin da Imam Muslim da Imam al-Bukhari sun yi ittifaqi a wajen hujjoshi to kuma malam zai kawo shi a cikin wannan littafin shi yasa zaka gani wannan babin kawai ya kawo hadisi daya biyu uku ya wuce alhali ko akwai hadisai da yawa wanda ya kamata ma a ce in za a yi magana akan wannan babin su ne ake kawo to malam ya dora ma kan shi sharadi ne dinan shi yasa shi yasa malamai suka ce dukkan hadisan da suke cikin umdatul ahkam hadisai ne sahihai saboda an hudo su daga ina cikin Bukhari da Muslim wanda kuma mun sani da tsayin Imam Bukhari da Imam Muslim wato hadisai ne wato wanda suke sahihai malam yace kitabus salah malamai suka ce idan aka ce as-sala a yaran larabci ana nihin addu'a adda suka dauko daga fada Allah subhanahu wa ta'ala wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ai ud'u lahum annabi ka yi musu du'a addu'a ka amshi zakka daga wajen su ka amshi sadaka sannan kuma ka amsa ka yi musu adda shine yace wa salli alaihim wato ai ud'u lahum ka yi musu addu'a saboda wannan addu'a da zaka yi wato sakanun lahum haka kuma irin addu'a da zaka yi ma mutum idan ya gayyace ka zuwa ga wata walima kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka gayyace shi zuwa wata walima wato idan ya ci wannan walimai idan ya kasance yana azumi to fa yusalli ai fa yadur yayi addu'a ya ma mutum addu'a in kuma azumin nafila ne ma kana iya ka sabke shi ka ci wato walimai kenan wannan a yaran larabci dai kamar yadda malamai suka fadi haka kuma abin da ya shafi as-sala akan abin da ya shafi mala'iku suna ma mutum addu'a idan ya lokacin da ya zamanto wato ya mutum yayi arwallahi ya zo masallaci ya zamna inda yayi sallah bai gusawa daga inda yayi sallah yana zamna yana istighfari ko kuma wani ambatan Allah mala'iku suna mishi addu'a nan ma ka gani cancaye mala'iku suna mishi salati kenan mala'iku suna mishi addu'a wanda akun ma akwai bambanci tsakankanin idan kace Allahumma salli ala nabi ko kuma ala Muhammad nan ba as-salat baka ce ba nan kuma tana nini addu'a nan da Annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce shine as-sala wato yabo Allah subhanahu wataala aika yabo Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ambace shi akan mala'ila ala wato akan can cikin jama'a ta mala'iku madaukaka a yaran larabci kenan wannan ita ce ma'anar sallah idan aka zo a shari'a malamai suka ce menene sallah suka ce shi ita ce wani aiki wasu ayyuka ne da kuma wasu maganganu wanda sanannu ne wanda ake fara su daga kaffara kuma ake ƙara ake ƙare su wato da assalamu alaikum da sallama kenan sallah micece akwai maganganu a ciki amma kun ba kowace magana ba shi yasa malam yace ma'aluma akwai kuma ayyuka irin kai rukui kai sujjada duka wannan ayyuka ne haka kuma farkon sallah menene takbiratul ihram zaka fara da kabbara karshen sallah shine mine assalamu alaikum wa rahmatullah ita ce sallama kenan wannan abubuwan shine ake ce ma sallah wanda bayan su niyya za ta biyo ita ce farko yana zaman to mutun yayi wato niyya akan yin wannan sallah wanda mun sani sallah ita ce awwal ma yuhasabu al'aud bihi yawm al-qiyam abu na farko wanda ake ma mutun hisabi a ranar tashin al-qiyam abu na farko da za a maka hisabi a ranar tashin al-qiyama ita ce sallah idan sallar ka tayi to komin ka zai zaman to ma da sauki komin ka zai zaman to yayi idan kuma sallar ka bata yi ba tun daga nan to kai ka shiga fa haulai haka kuma mun sani sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin arkanin islam daga cikin rukunnan musulunci balci kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah menene iqamatus sala tsayi da sallah ya tsira sallah hai a wasiya annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe na as-salah 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 yana ma mutane wasiyi su rike sallah a rike sallah akan lokaci kamar yanda zan muga hadisai da suke cikin wannan baban irin wani lokaci ne da irin falalar sallah batta nisawa wanda falalar sallah zaka gani irin hadisan da suka zo as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلى wannan guda biyar da kake yi daga wannan sallah zuwa wannan sallah zinuban da kake yi a tsakankanin su Allah subhanahu wataala yana kankare maka dalilin wannan sallah misali kai sallah asuba kafin azhar kai wani kananan zinubai ka harar wancan kai wani menene kananan zinubai dai matakar kani sanci kaba'ir manyan manyan zinubai to sallah azhar idan ka zo kai sallah wannan tsakankanin wannan abin da kai sai Allah subhanahu wataala ya yi maka matakar kai ne ka zamanto ka ni sanci manyan manyan zunubai haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ce ma sahabbai ku bani labari yanzu da a ce akwai wani kogi akwai wani tabki a kofar gidan ɗayan ku nan a kowane lokaci yana yin wanka so biyar a cikin wannan tabkin shin yin wani abu na dauda ya tsaya a jikin shi annabi sahabbai suka ce ai ba ta yi wani kai ne a kowar gidanka akwai tabki akwai bisin bisin ko akwai bisin kullun so biyar sai ka shiga kai wanka eske a jikinka za a ga dauda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kazalika salawatul khams ce kwatankwacin wannan sallolin guda biyar to kama haka ne ku suna kankare maka zinubanka kanana dan aka falalar sallah falalar sallah falala ce wanda take da yawa wanda batta da iyaka wanda ya ishi sallah falala wanda dukkan ibadu da dukkan wasu abubuwa da Allah subhanahu wataala yake farlantawa wato a sabko jibril ake aiko waya a farlanta a ce an farlanta muku azumi ce an farlanta a bada zakka ce an farlanta a je ayi haji ce an yi an ciki kaza an yi kaza da aka tashi farlanta sallah sai aka dauki annabin aka tsaye da shi sama saboda matsayinta saboda darajarta da aka tayi kuma aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallah nawa sallah 50 aka ba shi ya dawo ya ga mutanen Musa ya ce kai mutanen duniya wa sai hankali a koma aka rage biyar aka rage aka rage aka rage har ta dawo guda biyar wannan sallolin haka kuma da ta dawo biyar din annabi Musa ne ya ce shi yayi gwagwarmaya wa da banin Isra'ila ya ce mutane sai hankali annabi ya ce shi yana jin kunya ya tsaya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da wannan guda biyar din amma kamar yanda take 50 din nan haka nan take saboda lamu badalar kaula da dayya Allah bai ya canza magana a wajen su wannan sallolin guda biyar kamar sallolin nan guda 50 ne da aka ambata da aka bada da farko shi yasa falalolin sallah malamai in suna bada su saboda diyawa idan ka duba fada'il in sallah kadan 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 ka tsaya ka rike sallah kadai kana yin sallolin farilla na hudu kai kanka ka samu istiqama kai kanka sai ka jika da yajiya da yau ba dai bane ba da jiya da yau ba dai bane ba ka samu nutsuwa ka samu sakina ka samu kwanciya hankali ka ji komi kai wa kai tayyar kama ita saki saboda ka lazimci abinda Allah subhanahu wataala yake so dan mun sani Allah subhanahu wataala cikin hadisul qudsi yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi da dai bawa na ba zai kusance ni ba da wani abu wanda abin da yafi soyuwa a waje ni a waje na sama da abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta mishi me ya Allah ya farlanta maka yana daga cikin sallah ka zo da sallah a kan lokaci Allah subhanahu wataala yana son wannan abin da ya farlanta maka ka zo kai ka zo kai da yawa zaka ga irin misalai da ake bada wani ana bada kissar wani bawan Allah ya zo ya ga wata yace yana son ya alfasha da ita kake ce tace to shikenan yanzu ta mishi sharadi yazo ya ringa halartar masallaci a ringa salloli guda biyar din nan da shi cikin jami'i kada ya bari jami'i ya bari shi ayi kwana 40 na 41 yazo aka zo yake shi duka ya kamawa da gaske yake yake zawa sallah saboda ni saboda yaje yi lalata da ita aka je kwana 40 din yadda isko shi ya ne ha ba ina yayi tsiri saboda ni sakina da imani da wasu abubuwa da sun same shi din same shi duk lokacin ka jarraba ka gani ka jarraba ka gani ka ce to ni yanzu shikenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya wadi cikin suratul ankabut ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hani akan abin da ya shafi alfasha da mummuna aiki idan kaga kana sallah kana alfasha wancin sallarka kawuka binciki sallaka lallan in ka zo ruku'i haka kake tashin jiri lallan in ka zo kana yin wani abu ba dai ko kuma baka karanci ba sallar da yawa zaka ga sallan ma mutane ba su karanta ba kawai sun gani ana yi ne kake aka ce kai ya kai ka koyi sallah ce naga ana yi ina tin ina wajena aba ana to ka gani wannan ai bai ba sai kuma ka zo annabi sallallahu alaihi wasallama ho wani ya shigo wajen shi a cikin masallaci yayi sallah buga buga ya ida yazo yayi sallama yace ma annabi assalamu alaikum annabi yace wa alaikum assalam irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah saboda kai baka yi ba sallah to annabi korewa yayi bai kai ba sallah to kai ma baluka kai a wannan zamanin tun a zamanin annabi can wancan shi an ce shi wannan bai ba ma to kai ma baluka a wannan zamanin kana yin irin wannan sallah malamai suke cewa ko shekara 2000 zakai kana wannan sallah Allah ba zai karbe ta ba saboda ba haka ba aka karantar da sallah kina ya kamata ki zamanto ka karanci ita sallar yaya ne ne aka koya ta ayyuka ka kawai karanci yanda ake ruku'i ka karanci yanda ake karanta me ake karantawa ma a cikin sallar wallahi banda manta wani ya tambaye ni akwai lokaci wata rana an yame wani ya tambaye ni wai shi wai miye muke kwaji wai a cikin an zamnan nan ana take shi bai sani ba he na rasa to ni mi ma zakan takeici zai baka kuka zakan shi ko kuma mi zakan wannan sai dai ka gode ma Allah kai da ya maka ni'ima akan irin wannan abubuwan ka san abubuwa na addini ka san wasu abubuwa daban amma wani in ka gani yana yin wani abu sai ka rasa mai yane ne zakai da shi sai ka rasa yane ne zakai Allah ya mana tawfiki ala kulli hal sallah tana da falaloli da yawa kuma dole ya zamanto mutun ya kula da ita a koda yaushe ya zamanto akwai lokaci insha Allah zan mai kokari kenan a cikin darasin mu irin in muka zo kafin mu fara zan mu dauki koda hadisi ɗaya ne akan fada'il na sallah jeyi jeyi ya kare mu kawo kafin mu ringa fara darasi a duk sati insha Allah malam ya kawo mana babi a cikin wannan littafi na farko kitabus salam sai ya kawo mana babi shine babul mawaqit wato babul mawaqit baban da zai mana bayani akan abin da ya shafi wato lokuta wato na yin sallah al-mawaqit malamai suka ce shine jami'in miqat wato wasu lokuta ne wato ake yin sallah wannan ba haka ba karara zai zamanto a ce an ji an sallah wanda kuma yana daga cikin irin hikima da Allah subhanahu wataala ya sanya wato sallah akan wannan lokuta guda biyar misali dan ya zamanto kai bawan Allah a koda yaushe kake kana da ta'alluki da Allah subhanahu wataala ka zamanto koda yaushe kana da alaka da Allah subhanahu wataala a koda yaushe dan shi yasa aka rarraba maka kai asuba kai azhar kai la'asar kai daga anjima ka koma kai sallah daga anjima anyikin kuma ka koma dai kai munajati da Allah saboda al-musalli yunaji rabbahu wanda yake yin sallah yana munajati ne da ubangiji insha Allah subhanahu wataala wanda tun suratul fatiha idan kana karantawa idan muka ce mu ringa ambato falolin sallah abubuwa ne da yawa abubuwa ne da yawa wallahi akan abin da ya shafi sallah wanda idan ka duba dalilin sallah ita ce itab kaza ita ce itab kaza ita ce itab kaza me yasa malamai suke ce amma sallan ma fa kamar yanda muka gani sai ka koya sai ka koya saboda kai sallah kai anitsi kai gani irin magabata yanda in suka shigo sallah zaka ga mutun ana abu ma bai san ba me ake ana ba da kissa cikin magabata wani kawashi take ciwo ko ta rike ne za a yanke aka rasa yanda za a yi matar shi ce ta ba da shawara aka ce a bari in yana sallah saboda shi in yana sallah kawai bai wannan in komi sai sallah kawai yana sallah aka cire ka wuta shi ka duba irin yanda magabata idan suka shiga sallah suka shiga ta dabburi da Allah subhanahu wataala suke munaji ana karatun alqur'ani yana ratsa su wanda ana karanta alqur'ani suna sallah suke faduwa su mutu saboda tsoron Allah subhanahu wataala kenan duka irin wannan abubuwan kamar duka sakaki da irin rashin sanin haƙiƙanin ita sallah da irin rashin sanin haƙiƙanin Allah subhanahu wataala da rashin sanin addini shi yasa ya kai mutun zaka gani yazo ya bubbuga sallah ya bubbuga kaza da kaza mun wuce da hadisi ba sani ba cikin amda ne ko kuma cikin arba'u ne hadisi yake wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a karshe man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma qama fa salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsu annabi ta la yuhaddithu fihi ma nafsu bai bazancan hadisun nafsu a cikin zuciyar shi hadisun nafsu wani abu na duniya bai zo maka ba a cikin zuciyar ka to menene yake nuna maka ita sallah so ake kubutar daga duniya ka dawo kana munajati da Allah subhanahu wataala ne tunda kai ne kana ma Allah subhanahu wataala magana yana amsa maka amma ba duka wani tunani ya zo maka wani yake bani labari yake cewa wani ya zo aka kabarta sallah har aka yi da sallah shi a tsaye yake har aka yi da sallah to wannan wata irin rabka ne ce duka sai abubuwa ne duk da cewa kuma in duniya da wasu abubuwa da Allah wani abu ne wannan in shi yawa amma dai rabka ne ta yi yawa har a yi sallah kai kana ya ba masala Allah subhanahu wataala ya mana tawfiq abin da ya shayi mawaqitus salam Jibril alayhi salatu wasalam bayan an sako ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi istira'i da mi'raji tare da shi an je an farlanta sallah an bashi sallah ya dawo washe gari Jibril alayhi salatu wasalam ya sako wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai salatu zuhur a daidai sallah azhar ya zo Jibril ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sallah aka garanta mishi wannan shine lokacin sallah azhar Jibril shine liman annabi shine mamu ya bi shi haka a sallah al-asr Jibril ya sabko suka yi sallah tare da annabi yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin shi haka kuma a sallar magriba haka kuma a sallar isha'i haka kuma a sallar asuba kinan Jibril alaihi salatu wasalam shi ya sabko ya gwagwada ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan lokuta na sallah sannan kuma yana daga cikin abin da ya shahi aka sa ma sallar wannan lokuta muka ce ya zamanto ko da wani lokaci kana munajati da ubangijinka sannan kuma abu na biyu ya zamanto an yi ittihadin musulmi musulmi sun samu haɗin kai akan lokaci ne gashi nan Allah ya ce lokaci za a yi sallah kaza zamanto sallah kaza ake mu kuma nan ittifaki mu yana ji akan sallar magriba ce kadai aka samu ittifaki yanzu kaga a wani waje an fara isha wani waje ta yi diya sun yi da wani waje kuma sai a gaba mu nan ma sai a gaba haka sallar asuba ma wata rana samu ittifaki saboda alfijir ana kirdado da kan yanda aka karantar cewa asuba idan alfijir ya keto azhar idan rana ta karkata ta yi zawani da asar idan rana ta je inuwan mutum ta kai guda biyu ko kuma guda ta shiga ta fara shiga ta biyu magriba idan rana ta fara isha'i lokacin da shafaq ya wuce kenan duka lokaci ne kamar yadda hadisai za su zo a nan zan mu gani yadda hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan lokuta ne aka sa ya zamanto musulmi gabaki daya miye yayi ittihadi a ce ka shigo gari gabaki daya kowa yana sallah kamar yadda aka sani cewa abu mafi soyuwa wajen Allah subhanahu wataala shine masallatayya kowa yana masallaci ana sallah ana inda dakunan da Allah yake so a gari shine masallatayya to kowa yana can ana sallah ko kuma kan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yaje yaki zai shiga gari dakatawa yake yaji shin an yi kiran sallah za a yi sallah in ba a yi ba kiran sallah ba a yi sallah zaka yi sai a shiga da su kenan ba musulmi bane ba za a shiga in kuma an yi kiran sallah kenan musulmi ne kenan mutane musulmi ne shi yasa a ringa kiran sallah amma mun nan kamar yadda muke magana kan muna magana kan lokacin sallah kenan abin da yayi kamar yadda hadisi na farko wanda malam ya kawo mana a cikin wannan shine akan abin da ya shahi wato ayyul amali ahabbu ila Allah yake cewa as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacin ta kamar yadda zan magana kenan agoguje wannan shine abin da ya shahi wato mawaqit malam sai ya kawo mana hadisi na farko a ciki yace an abi am الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزرته لزادني wato wannan hadisi na Abi Amr Ash-Shaybani sunan shi shine Sa'ad bin Iyas wanda wannan tabi'in annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma muhadram ne me ake cewa muhadram shine wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai gamu ba da annabi kamar yadda an samu cikin sahabbai cikin wani tabi'ai afwan muhadrami wanda ya taso daga Yaman zai zo Madina kafin ya iso aka ce mishi ayyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu bai shigo garin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance za a binne shi idan kaga irin wannan duka muhadrama ake ce musu jami'in su shine muhadramun ko kuma ka ce muhadrami kenan shine abin da yake shine wannan Abi Amr Ash-Shaybani Sa'ad bin Iyas yake cewa haddathani sahibu hadhihi dar wato wannan ma abocin wannan gidan ya bani labari washara biyadihi ila dari Abdullahi bin Mas'ud, sai nuni da hannun shi zuwa ga gidan Abdullahi dan Mas'ud, wanda wannan yana daga cikin abinda siga ta bada labari ko bada ilimi ya zamanto kama mutum ishara da wani abu wanda zai ƙara fahimta ya tsaya a kai shi. Shi da ya bashi labari an yi practical abu, ya ce mishi wannan daga gani mai gidan wannan ya bani labari. To a birnin Madina, a birnin Abdullahi bin Mas'ud, a birnin Kufa, an san gidan na Abdullahi dan Mas'ud. Ke cewa wannan shine ya bani labari. Abdullahi dan Mas'ud shine sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bayyana daga cikin muksirin. Yana da daga cikin fallalashi ya yi hijira guda biyu, haka kuma ya kasance ya dauki karatu a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa ya hardace sura 70 daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama da muwashi ba tare da wani ba, ta hanyar bakin Annabi da ya hardace sura 70 ta Al-Qur'ani. Abdullahi dan Mas'ud wanda yana daga cikin falala sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ne, kuma yana daga cikin abadida Abdullahi guda hudu na masanan addini, masanan ilimi, masanan tafsirin Al-Qur'ani. Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas, Abdullahi bin Amr bin Al-As, kenan su hudu wanda ake ce musu abadida. Kenan shine ya bashi labari, yace kala, yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama, na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama, ayyul amali ahabu ila Allah, wani aiki ne ya zamanto mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi, mi yace? Qala as-salatu ala waqtiha, salla kan lokacinta. Kamar yadda muka ce wancan hadisin hadisul qudsi da yake cewa babu abinda bawa zai yi yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kusance shi da shi fiye da kai kawo abinda Allah ya farlanta maka. Sallah tana daga cikin abinda Allah ya farlanta, kenan sallah akan lokaci. Kenan sallah akan lokaci shine ahabbul amali ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda nan kuma wanda muka duba bangaren aqida zan mu gani danganta abinda ya shafi mahabba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sifa kenan. Daga cikin sifa Allah subhanahu wa ta'ala yana san abu, yana son abu. Kamar yadda akwai hadith so in zaka ga yana ta'alluki da aiki, kamar nan ayyul amali ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala, kenan wani aiki ne, ko kuma so in yana tare da yani wani wuri, kamar hadisin da yake bayani akan ayyul biladi ahabbu ila Allah qala al masajiduha, wato wasu wurare ne suka fi soyuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shine abin da ya shafi masallatayya, ko kuma yana da ta'alluki da zaman, wato cikin wani lokaci, kamar yadda zamanin hajji zaka gani ayyul ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah tabaraka wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashra, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Annabi yake cewa babu wasu aikwanaki wanda suka fi soyuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala fiye da wannan kwana guda 10 na farkon Zulhijja. Idan wannan yana meda ma sifa Allah subhanahu wata'ala ta al-mahabba, cewa Allah subhanahu wata'ala yana so. Kenan shine ya bada labarin cewa wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala, sai yace as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacin ta. Kenan falalla sallah akan lokaci, daga an ce lokacin sallah yayi ka tashi kai kai jinkiri, kada kai jinkiri a yin sallah akan lokacin ta. Jinkiri akan yin sallah yazo ne kan hala guda biyu kadai, hala guda biyu la'alla yazo wani uzurin ka, ko mu ce uku, la'alla yazo wani uzuri wanda mu'tabar shari'a ta yarda ta baka uzurin wannan, misali ko na barci ne ko kuma na mantuwa ne. Kenan shine annabi kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya an salati man nama an salati aw nasiya fa fa yusalliha idza zakara, kenan duk wanda yayi wata sallah barci ya dauke shi akan wata sallah, ko kuma ya zamanto ya manta ne bai yi ta ba, to yayi ta akan lokacin da ya tuna, ko kuma ya zamanto salatul isha, kamar inda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama bai huto ba sallar isha sai da lokaci ya zo ya matsa cikin dare wajen sulusi na farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hala waqtuha, ai wannan lokacin ta ne, laula ana shuka la ummati, in ba dan kai in tsananta ma al'umma ta ba. Kenan wannan guri na biyu. Guri na uku kuma shine idan tsananin zahiri yayi, kamar inda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shadada al-habu fa abridu bi salati fa inna shiddata al-habi min fihi jahannam al-hadith, kene idan zahiri yayi tsanani irin a ce a farkon sallah, a farkon lokacin sallah zahiri ke da kai ba ai ba ba a iya hudu mutane a lokacin a ce ayi sallah kenan ana iya sanyin yadda yin sallah a dan jata ta dan yi gaba in yaso ayi sallah misali kenan kamar sallah azhar wanda hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a bulaguro bilal ya tashi zai kiran sallah ne yake ce mishi abri da abri wato ka sanyin yadda yin sallah ya sanyin yadda ita ya zamanto kenan ai zawali ya dan yi gaba sai zamanto ayi sallah kenan wannan yana nuna mana abin da ya shafi falala sallah kan yi ta akan lokaci shine abin da yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu yake cewa wal birrul walidain birrul walidain kun summa ai sannan yace sai wanne ya rasulullah qala birrul walidain shine kyautata ma iyaye mutum ya kyautata ma iyaye ya kyautata ma iyaye saboda menene saboda uwayenka sune sababin da samuwar ka anan duniya su suka aike ka su suka tarbiyyantar da kai kenan babu abin da ya kamata da mutum ya zamanto ya kyautata musu hadisi ke da kai da yawa lokacin ya kawo mana kai sai dai irin kenan sati na gaba kenan mu kara wannan hadisin sannan ya kace mishi summa ai qultu summa ai sannan wanne ya rasulullah qala al-jihad fi sabilillah yace yin jihadi akan hanya Allah subhanahu wataala dan domin daukaka kalmar la ilaha illallah wanda can wancan hadisi yake cewa wazir wa sanamihi al-jihad wato kululuwa a wanda ya shafi musulunci shine jihadi wanda jihadi idan aka ce jihadi ya tashi kai tsaye a fita idan wai da stofirtum famfiru idan aka ce hayya ila jihad ba irin wancan wanda mutanen gusun ne ko ina ne wanda suke yi ba kan shari'a ba ba irin wannan jihadi ba wanda ba akan kalkashin wannan ba wannan ba irin shi ba jihadi na musulunci wanda ta hata shari'a ta musulunci ta hata umarnin shugaba na musulunci shugaba ya ce a wuto a je jihadi to za a wuto a dai ba mutane daidai ku ba haka kawai mu huta daga masallacin nan mu dauka Allahu akbar mu je hayya al-jihad mu je mu jihadiwa kenan wannan duka kuskure ne ba kan karantarwa ta addinin musulunci bace sai Abdullahi dan Mas'ud yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam summa ai qala al-jihad fi sabilillah qala yace haddathani bihin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan abubuwan da na ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bani labari su walaw istazartuhu lazadani wato da na kara tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam summa ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara mishi da ya kara mishi sannan yace mishi kaza sannan yace mishi kaza saboda kai ya shakka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya sa abin ya wannan din mishi shine Abdullahi dan Mas'ud kenan ya bari a haka ne idan insha Allah nan zamu dakata sai a sati na gaba da fata wannan mukai daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da mukai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.